Mai sauraro Ibrahim Abdullahi suran dinki akan mita 88.5 da Lafiya Muryar Zamani dauke da labarin ci gaban shari'ar nan da aka gurfanar da shugaban hukumar Karota Honorable Baffa Babba Dan Agundi a gaban kotun Majistire mai lamba 20 da ke zamanta a gidan Murtala wadda a baya aka buƙaci shi wanda ake ƙara ya ga bayyana a gaban kotun domin amsa tuhume-tuhumen da ake masa amma kuma bai samu zuwa ba inda lauyan masu ƙara ya buƙaci kotun da ta bada umarnin a kamo shi kotun kuma ta ce a'a a dashi gargadi na ƙarshe kuma last warning dama ta ƙarshe inda ta daga shari'ar zuwa wannan rana a hannu guda kuma a wancan karan lauyan da yake kare shugaban hukumar Karotar ya yi alƙawarin cewa zai ga bayyana a gaban kotun a wannan rana to a yau dai an zo an da wannan shari'a an kuma zauna har zama karo na biyu inda aka zauna a zaman farko kuma daga bisani aka buƙaci uzuri na cewar shi wanda ake ƙarar hadda hakan dai bai samu halartar kotun ba shinda shi lauyan masu ƙara ya buƙaci to kawai a bada damar kamo shi a hannu guda kuma lauyan da yake kare shi ya bayyana cewar yana zaman meeting ne a daidai wannan lokaci amma dai yana ganin zuwa ƙarfe 11 in Allah ya so ya yarda zai bayyana a gaban kotun kuma kotun ta amince da a jira zuwa ƙarfe 11 duk da a hannu guda shi lauyan masu ƙara ya bayyana cewa ita kotu ba ta jiran kowa sai dai a jira ta to amma dai kotun ta amince da a jira zuwa ƙarfe 11 ko Allah ya sa shi shugaban hukumar ta Karota Baffa Babba Dan Agundin ya zo kotun domin ya amsa tuhumar tasa to ƙarfe 11 dai tana ta riga ta yi kuma aka sake komawa kotun dan haka zan bar mai sauraro da tattaunawar da muka yi da wato ainihin shi lauyan masu ƙara kenan barista Abba Hikima domin jin yanda akai
sunan Abba Hikima fage kuma ni ne lauyan shi mai sango wanda yake ƙara a wannan case kamar yadda kuka sani a zaman da aka yi kotu ta bada umarni cewa shi Baffa Dan Agundi ya zo kotu domin ya fuskanci tuhumar da ake mishi ta zargin cin hanci da rashawa da kuma cuta kuma kotu ta bada order su biyu ya zo saboda haka yanzu yau bayan mun zo kotu har mun fara proceedings sai ga order kotu ta sama high court kenan inda ake cewa ita wannan kotu ta ƙasa ta tsaya da abin da take har zuwa 26 ga wannan watan da muke ciki na tabbatar muku kafin nan kafin 26 ga wata za mu ba wa high court ansa kuma high court na tabbatar ta duba abin da yake gabanta ba za ta hana wani mutum ya zo ya fuskanci shari'a ba saboda a Najeriya babu wanda ya karfin doka kuma kowa yake kowa dai yake gaban doka kuma har yanzu ma bai ma zo ya ma ji me ba bari ya ciga na tabbatar babu ta kotu a Najeriya wanda za ta hana ainihin shi Baffa gurfana gaban wannan kotu domin ya ansa abinda kawai zai iya yi shine zai iya kawo tsaiko ko kuma delay a cikin shari'a da ake yi amma ba zai hana kansa ba kuma wata kotu ta bashi dama ya zama yaki zuwa gaban kotu domin fuskantar shari'a
to daga hannu guda kuma mun tattauna da shi kansa lauyan wato ainihin wanda ake ƙara Baffa Babba Dan Agundi kenan dangane da wannan zaman shari'a
sunana mutum wakil Isaac ne nake wakiltar hukumar Karota da kuma shi honorable Baffa Babba Dan Agundi
wai cewa ne me ya faru a zaman kotun ne yau
to yau mun zo ku ban kotu kamar yadda kotu ta nemi cewa lalle lalle shi honorable Baffa Babba Dan Agundi ya bayyana a gabanta to yau mun zo an yi sabin dinta da order cewa gaba ɗaya ma an dakatar da wannan shari'a saboda mun shigar da roƙe a gaban babban kotun jiha gaban honorable justice na Abba wanda ya saura bayan ya saurare mu yace ya jingine wannan shari'a da ake yi a kotun gidan Murtala har sai an gama sauraron koken da muka shigar a gaban kotu kuma ta tayi tace ta tantance sannan za a dawo nan kuma in za a dawo a ci gaba kenan
duk irin wannan abu na kotu zaka tarar akwai dalilai da hujjoji ko da wannan hujjoji kuka dogara wajen shigar da wancan roko na adakatar da wannan kotu
to na farko dai muna ganin duk gaba ɗayan ma dai shi wannan korafi da aka shigar a gaban wannan kotu an yi shi ne kawai domin a ci zarafi ko a bata tunan shi mai girma honorable Baffa Babba Dan Agundi na biyu kuma ana so ne lalle ilalla sai an masa wani irin rashin arziki saboda ayyuka da yake gabatarwa na alheri a wannan jaha ta ma hukumar Karota to wannan shine yasa muke ganin cewa kwata-kwata na farko ba a shigar da shari'a yadda ta kamata ba na biyu kuma an tasar cin zarafi a cikin shari'ar shi yasa muka garzaya gaban ita babban wannan kotu muke da yabi cewa ta dakatar da ita wannan shari'a gaba daya har sai ta gama sauraron kokenmu da kuma abinda shari'a ta yi.
Wani sai ya ce koda a tsarukan boko da kai ake farawa sannan a tafi bi a wannan kotun kuke shari'ar a matakin farko, wani sai ya ga me ya hana ku gabatar mata da ita waɗannan koke-koken alabashi sai in kun gaba taimako ba kafin ku tafi kotun sama, kawai sai a ga kamar kun yi zulaƙe.
A to ai dama na farko kafin mu tafi ko ina ai mun shigar da abinda muke cewa PO, preliminary objection, a gaban ita wannan kotu wacce muke kalubalanta hanyar da aka ba aka shigar da karar da kuma shi kansa ma complaint din da yake gaban kotu cewa bai cika sharadin da ya kamata a ce an saurara har an ce lalle lalle shi wanda ake kara sai ya bayyana a gaban kotu ba. Kotu ta ce a a ita fahimtar da ta yi a wannan fahimta ta mu ba daidai bace, saboda haka lalle lalle yanzu wannan shine dalilin da ya sa mu ko muka tafi gaban high court domin ai mana tafsirin wannan abun da muke tunani akai.
Wani sai yaga an samu jan kafa da farko tun a wancan karon kun ce shi wanda kuke karewa zai zo kotun, kuma a yau din a zaman farko bai zo ba, kuma sai aka ce sai 11 a dawo, kai da kanka yanda lawyer wancan bangaren yace kotu ba ta jiran kowa, kai batu cewa eh kotu ba ta jiran kowa, amma kuma kotu ta ce kuma a jira shi wancan din zuwa 11, kuma kafin 11 sai ga wannan takarda ta shigo, ne sai zargin ko akwai wasu abubuwa ne da suka je suka dawo aka samu wannan jinkiri da ƴan dabaru.
A ba wani magana abubuwa da suka je suka dawo, abin da yake akai shine tsaiko aka samu wajen gabatar da ita kotu wannan order. To abinda muka nema shine a kai mu 11 zuwa da mu samu a kawo ta wannan oda gaban kotu, kotu ta ganta kuma an kawo ta gani kuma ta yadda
ne ke fatan ka ga shi.
Ubangiji Allah ya ba ci gaba da bamu nasara a cikin wannan shari'a da muke shi, kuma babba babba da gundu Ubangiji Allah masa jagora.
Ku kadai nasarar ba wai adalci kake nema ba, ko da ku ne bincike nuna kuna da kuskure wato ku ku samu nasara.
To ai misali dukkanin mutum ai nasara yake nema, kuma mu mun yi imanin da cewa abin da yake yi yana yi ne 100% a bisa gaskiya da iya kokarinsa na fahimta da iyo abin da ake cewa adalci da mutuntaka.
To ya zuwa yanzu dai ita wannan kotu ta sama wato babbar kotun jiha mai lamba 7 ta sanya ranar 26 ga wannan wata domin ta saurari wannan al'amari da aka shigar a gabanta, ta kuma bada cewar umarnin wannan kotu ta kasa ta tsaya har sai ta saurari al'amarin a ranar 26 ga watan da muke ciki za ta fara sauraron sa, ta kuma ayyana matsayarta akan wannan al'amari kafin daga bisani kuma ta faɗi shin za a ci gaba a kotun kasan ne ko ma dai ya za a yi, sai dai abinda ta yi za kuma mu ci gaba da bi a ranar 26 daga wannan babbar kotu mai lamba 7. Ibrahim Abdullahi Suran Dinki akan mita 88.5 da LFM muryar zamani.